sarki shugaban majalisar dattawan Najeriya da ta Abubakar Bukola Salaki ne shirya taron inda shugabannin al'umma sarakunan gargajiya hukumomin tsaro da na yaki da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ƙungiyoyin sa kai malamai da kuma ɗalibai da sauran masu ruwa da fice za su tattauna kan matsalar da nufin ɗalibu mafita. Sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu shi ne yau kirki ne alfarma sarki musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku.
We see ourselves, if we do not accept that we are part of the problem and not the solution, when a senior politician, a governor or a senator,
yes, we will not get a company coach, but then Bama will come with the much terrible. I'm a chichi, I'm not talking about with an Aruan number. Yayin da ya zama manyan 'yan siyasa kamar gwamna da sanata da ke da alfarmar samun kariya daga jami'an tsaro, amma duk da haka za su ce za su samu kariyar su ne daga 'yan banga da ke cikin maye. Kenan wani irin saƙo muke aikawa jama'a?
How many of your colleagues do you know who have thugs on their payroll, who buy drugs and give thugs so that they can protect themselves?
Nawa ne a cikinku ke ware albashi ga 'yan banga kuma su saya musu ababen sanya maye da nufin su ba su kariya daga 'yan hamayya? Don haka shugabannin siyasa su ne babbar matsalarmu, tun da matasa sun gano cewa ya fi riba ka zama ɗan banga domin tafiyar da rayuwarka cikin yau da kullum. Major General Sale Maina da ke ba da shawara ga shugaban majalisar dattawan Najeriya kan sha'anin tsaro ya ce la'akari da ƙarfin dangantaka tsakanin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da sha'anin tsaro da zaman lafiya a ƙasa ke sanya shugaban majalisar dattawan shirya wannan taro.
Sanin kowa ne cewa duk abin da zai sa mutum ya fita daga cecewarsa daga hankalinsa to fa za inda ba zai samu kanshi ba har da yin laifuka manya da ƙanana. Saboda haka wannan taro shi shugaban majalisar dattawa na Najeriya ya ga cewa abin ya addabi Najeriya ya fi muna na arewa kuma ya tsananta a Kano. Shi sa muka ga cancanta ba maka wa taron ba a yi taron a Kano.
Shukwa da kamar kana madaki na jami'ar Bayar Kano masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan bincike gaba da sha'anin ta'ammali da ababen sanya maye ya ce akwai buƙatar mahalarta taron su yi nazari akan dokokin da suka shafi wannan fanni.
Dokokin da suka kasance suna yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ƙasar nan wasunsu sun tsufa, ya kamata a ce an sake su. To wadda mu ya kamata ka kalli dokokin da suke akwai domin babban matsalar mu ita ce ba ƙananan yara da suke shan ƙwaya da ganye a cikin lokunanmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da garuruwanmu, amma su waye suke kawo waɗannan miyagun ƙwayoyin suke raba su.
Taron wanda shugaban majalisar dattawa da kansa ya buɗe za a kammala shi a gobe Talata idan Allah ya kai mu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.